This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31.49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niya Muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 18 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarai.
Jiya Lahadi ne fadar White House ta fidda wata sanarwar dauke da kausar lafazi da ke Allah wadare da harin da aka kai a babban birnin kasar Burkina Faso wanda ya dalilin mutuwar mutane har 29. Amurka ta ce tana neman 'yan kasarta har su uku da aka sace a Bagadaza babban birnin kasar Iraki. Da yawan Amurkawan da aka sako daga gidan kurkun kasar Iran na musan hursunonin da kasashen biyu suka yi, wasu su harsun iso Germany bayan sun bar Tehran jiya Lahadi.
To kanun labaran kenan, wai shin wani tasiri dage takunkumi ga Iran zai yi ga tattalin arzikin Najeriya?
Dole mu canja rayuwarmu, in ba haka ba kasar nan kacokan za ta zo ta tsaya cak na zuwa watan 6.
Hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi a jihar Niger, amma 'yan adawa na cewa
babu wani result, babu wani zaɓe da aka yi.
Ejen namu don an kore su baki ɗaya.
Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Jiya Lahadi ne fadar White House ta fidda wata sanarwa dauke da kakkausar lafazi da ke Allah wadare da harin da aka kai a babban birnin kasar Burkina Faso wanda ya dalilin mutuwar mutane har 29, kano su da yawa daga kasashe har 18 suka ji rauni daban-daban. Wannan dai ya faru ne a daren Juma'a da ta gabata. Sanarwar ta ci gaba da cewa ayyukan ta'addanci da ake yi a sassan duniya ba zai sa ƙasar Amurka ta yi ƙasa a guje ba wajen ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci a sassan duniya daban-daban. Wanda take yi musamman ma domin ganin ta karfa mulkin demokradiyya tare da bunƙasa kiwon lafiya da samun tattalin arziki mai walwala ga kasashen Afirka da ma sauran kasashe masu tasowa. Sanarwar wadda ya bada misali da mutuwar ba'amurken nan mai aikin ibadan Krista Michael Redrin, irin wannan ayyukan ta'addanci ya zo daidai da lokacin da ƙasar ta Burkina Faso take zama makokin kwanaki uku game da harin da aka kai a hotel ɗin nan da aka kai a cikin kasar, kuma yunkurin 'yan ƙungiyar Al-Qaida suka ɗauki alhakin aiwatarwa. Shi dai Redrin, shi da matarsa suna da wani gidan ɗaukar ɗawainiyar marayu ne da ke da kilomita 100 daga babban birnin kasar, wato Wagadugu. Shugaban ROC Mark Christian, wanda ya kama aiki a matsayin shugaba a cikin watan da ya shige, ya ce wannan ne karo na farko da kasar ta faɗa hannun 'yan ta'adda ta hanyar hare-hare daban-daban da suke kaiwa. Sai dai ya yi alkawarin cewa nan ba da jimawa ba ƙasar za ta shawo kan wannan matsalar in Allah yarda.
Amurka ta ce tana neman 'yan ƙasar ta su uku da aka sace a Bagadaza babban birnin ƙasar Iraki. Jami'an Iraki da na Amurka sun bayyana cewa kamfanin da mutane ukun ke aiki ne ya bayyana cewa yau kwana biyu kenan da ba a ga mutanen ba. Sai dai kawo yanzu ba wani cikakken bayani game da waɗannan mutanen da kuma takamaiman irin aikin da suke yi a wannan ƙasar, domin ko akwai kamfanoni da yawa da suka haɗa da na tsaro da kuma na gine-gine. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce suna aiki kafaɗa da jami'an ƙasar Iraki domin gano inda waɗannan mutanen suke. Rahotanni sun bayyana cewa da yawan 'yan kasashen waje ne dai suka ɓace a ƙasar ta Iraki, musamman cikin 'yan watannin nan, kuma sau tari 'yan ta'adda ne ke wannan aika-aikar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Da yawan Amurkawa da aka sako daga gidan kurkukun ƙasar Iran na musayar husnonin da kasashen biyu suka yi, wasu har sun iso Germany bayan sun bar Tehran jiya Lahadi. Bayan sun tsaya Geneva, Switzerland, jirgin da ke dauke da uku daga cikinsu ya sauka a Germany, inda aka duba lafiyar jikinsu tare da basu magani a wani asibitin da yake mallakan kasar Amurka ne. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa daukacin Amurkawa na murnan sake waɗannan ƴan uwa nasu da aka yi. Kerry ya ce dan jaridan na Washington Post Jason Rezin tsohon sojan ruwan Amurka Amir Mizrahi Hikmatyo da Pastor Said Abidini dukansu suna Germany, kuma shi Rezin din yana tare da matarsa wadda ita ma ƴar jarida ce, sai kuma da mahaifiyarsa. Hawa yau Kerry ya ce hawa kuma wasu Amurkawa biyu da aka tsare su a kasar ta Iran ba CDD ba sadada su ma suna cikin waɗanda aka sake, wato Norlotola Krosravi Rodsari sai kuma Matu Trevitrik. An bayyana sake Amurkawan da ke zaman kurku ne dai a ranar Asabar awoyi bayan da kasashen yammacin Turai suka bayyana fara aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasar ta Iran da waɗannan manyan kasashen duniya.
Tawagar sojojin Amurka masu neman jirgin nan na Amurka da ya bace sun ƙara tsawon wannan aiki nasu har zuwa jiya Lahadi. Jirgin mai saukar ungulu wanda ya bace a yankin Pacific ya bata ne lokacin da ya yi karo da wani jirgin a yankin gabar Pacific a ranar Alhamis. Jami'an soji suka ce iska mai ƙarfin gaske ta kawo wa wannan aiki cikas, musamman a arewacin tsibirin Ahu. Sai dai kuma sun ce an hango tarkace warwatse daga nisan kilomita 11 daga gabar kogin. Mahukunta sun ce wasu fararen hula sun bayyana cewa sun ga lokacin da jiragen biyu suka yi karo da juna da yammacin ranar Alhamis. To sai dai kuma suka ce ba wani daga cikin jirgin da ya buƙaci taimakon gaggawa.
‘Yan takarar shugaban ƙasa a Amurka ƙarƙashin jam’iyyar Democrat jiya Lahadi sun gwabza muhawara kafin zaben fidda gwani wanda za a yi a jihar Iowa. Tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da Senator Bernie Sanders sai tsohon gwamnan jihar Maryland Martin O'Malley sun sake haɗuwa karo na hudu domin tattaunawa ta hanyar muhawara a wannan karon a jihar South Carolina. Bayan kowanansu ya yi kalaman girmamawa ga marigayi Martin Luther King Jr. sai kuma kowanansu ya ce za ya ƙara albashi kana ya ƙara samar da ayyukan yi sai samar da daidaito wajen biyan aikin mutane da suka yi aiki ba tare da la'akari da bambancin komai ba. Sai dai a batun mallakan bindiga da batun kiwon lafiya a nan kan sun sha bamban. A batun mallakan bindiga Clinton ta soki lamirin Sanders a kan manufarsa game da wannan batu, tana cewa ya kaha tsayawa da manufa guda ko da ya ce masu sarrafa bindiga ana iya ƙara su ko kuma a'a. Sanders ya ce wannan batu da Clinton take sukarsa baya da makama balle tushe, domin shi sautari ya sha faɗa yana nanatawa cewa batun bindiga ba batu ne da za a yi siyasa da shi ba. Ya ce bai dace ana ƙaran masu sayar da bindiga ba, muddin dai ba taɓa rauni hanya ce suka sayar da ita ba kuma aka aikata ta'addanci da ita ba. Clinton ta ce sanatan ya sha jefa kura a cikin majalisar ƙasa cewa yana goyon bayan kariya ta musamman ga masu sayar da wannan abu. Shiko Mark Olley cewa ya sha jin wannan batun mallakan bindiga tun lokacin da aka haife shi, kuma kawai yanzu bai canza ra'ayinsa ba game da wannan lamari. A batun kiwon lafiya kowa ya faɗi abin da yake ganin ya dace zai yi wa Amurkawa ne domin bunƙasa kiwon lafiya.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙwararru a Najeriya na fargabar yiwuwar ɗage ma ƙasar Iran ta kunkumin tattalin arziki, ciki har da na sayar da man fetur ya zama tashin wani mutuwar wani ga Najeriya. Daga Abuja ga wakilinmu Hassan Maina Kaina.
Biyo bayan ɗage takunkumin da aka kakabawa ƙasar Iran, hakan na nufin ƙarin tuttuɗuwar gurɓataccen mai a kasuwar duniya. Najeriya, wacce kusan albarkatun man ke matsayin ƙashin bayan tattalin arzikinta, ƙwararru na cewar yanzu kam tana fuskantar ƙarin shiga cikin halin tsaka mai wuya. Na tambayi tsohon ministan fetur a Najeriya, Alhaji Umaru Dembo, ko ta yaya suke kallon wannan al'amari?
Ka san abu in yi yawa dama a kasuwa sai kuɗin shi ya yi ƙasa. Amerika sun fara fidda mummunsu a sayarwa, kuma ga Iran an dage su takunkumi mai zai cushe kenan in abu ya cushe ko a kasuwa to kawo kudin shi zai sake kasa kenan tabbas dala 27 ga ganga da muke gani yanzu ma zai kara lalacewa kenan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
kwararren kan tattalin arziki Abubakar Ali ya ce Najeriya dole ta sake dabara
kusan kocokon Najeriya ta dogara da arzikin mai dama kafin ma a saki maran Iran mai din tari ga ma ta yi yawa a kasuwan duniya shi yasa farashi din ya rugurguje saboda haka gaba daya kasafin kudin da muka yi na wannan sabon shekaran dama an yi shi ne bisa gurbin kashi kusan 37 akan kuma dala 38 gangan mai kasafin bana ya kamata ma a janye shi a duba yadda za a gyara
to shin yanzu ina mafita
dan can yanzu a dogara mai ma bai taso ba yanzu dole mu duba harkan gona da ma'adinai da sauransu kuma da gaskiya ga dangadan mu ke wannan wuraren nan emergency din da gaskiya zamu yi a rayuwarmu dole mu canja rayuwarmu in ba haka ba kasar nan kacokan za ta zo ta tsaya chak nan zuwa watan 6
Abubakar Ali kwararre kan tattalin arziki Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
wannan haka ne shata kuma a gaida Hassan to a halin da ake ciki har yanzu ana ci gaba da ta irin murnar dage mata takunkumin daga jamhuriyar Niger ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton
Jim kadan bayan sanarwar dage takunkuman da kasashen yammacin duniya suka kakaba ma kasar Iran a ko ina a sassa na duniya masana malamai da sauran jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su akan wannan lamarin to a nan jamhuriyar Niger ma ba a bar su a baya ba inda wani malamin addini masanin diplomasiya ta gabas ta tsakiya malam Mahmudu cewa asar Iran ta nuna dakewa da juriya a tsawon waɗannan shekarun
abinda aka yi an yi abu tarihi babba wanda kasashen munayike ba su so haka ba lalle an yi sasanta an dage mai Iran takunkumi kuma duk musulmi mai imani ya ji dadin haka kusan shekara 30 da wani abu da aka saka mai Iran wannan takunkumi suka dake suka yi juriya wannan imani ne shine Allah yake cewa ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu musibar da zai iya same ka da izinin ubangijin Allah
dage wannan takunkuman ana ganin zashi tada ko madar tattalin arzikin wannan kasar kuma a cewar malam Mahmudu masanin harkokin diplomasiya ta gabas ta tsakiya mutanen kasar Iran sun zamanto abin koyi ga sauran kasashen duniya
wannan shi ya nuna cewa suna da kasa guda a duniya wanda suke alfahari da ita sasi furfunoni da aka yi ya nuna cewa duk duniya akwai kasar da zai iya ma kama mutunan yamma guda barata ma ai musanyan firsinoni
a ko ina ka juya a yau da sahe wannan maganar ita ce ke daukar hankalin jama'a a nan jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
so Allah za ki duniya na komi ka gani in ya baka tsoro wata rana shi za ya baka tausayi
haka yake a madduka to bari mu koma Najeriya inda hukumar zaben jihar Niger ta bayyana sakamakon zabukan kananan hukumomin da aka gudanar ranar Asabar da cewa APC mai mulkin jihar ce ta lashe amma bangaren adawa ke cewa a ina Mustafa Nasir Batsari gare ka
hukumar zaben dai ta ce an gudanar da zaben cikin nasara to amma bisa ga dukkan alamu zaben ya bar baya da kura domin kuwa tuni jam'iyyun adawa suka nuna rashin gamsuwa da yadda aka gudanar da zaben shugaban marasa rinjaye a majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara na jam'iyyar PDP ga abin da ya sheda mun ta waya
cikin mazabu da muke da shi 56 a Agwara muna da mazabu kusan 30 da ba kai akwatunan zabi ba
to yanzu ku me matsayin ku akan zaben
a mu matsayin mu yanzu nan zamu rubuta report mu ba da mu akai wannan zaben shi yasa ko jira mu je ainihin ma
shi ma dai dan takarar jam'iyyar PDM a karamar hukumar Kwantagora Honorable Rabiu Tasiu ya ci an fatattaki wakilansu daga rumfunar zabe sannan aka yi awan gaba da wasu akwatunan zaben
ejen namu don an kore su baki daya don ayyukan da karhin mulki ne don a ainihin muna murdiya gaba daya
Anata gefen dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta gamsu da yadda zaben ya gudana kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana.
Ana cikin kwanciyar hankali ba rigima kuma dai
korafe fa musamman da jawdin nan da kai magana an ce kusan tun cikin dare ma aka ce an gama zaben nan.
Na ga wannan labari ne fa ya za a gama zabe tun dare tun da yake kayan zabe ba su zo ba sai da safe. Lallai ina ganin labari ne wannan.
A yanzu dai rundunar yan sandan jihar Niger ta ce ta kama mutane da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban a lokacin zaben, inji kakakin yan sandan ASP Bala Elkana.
Eh muna da wasu da hannu, muna da mutum dare.
Na'am. To wani laifuffuka ne ake zargin su sun yi?
Eh wannan makamai suka rike ranan zabe.
Matsalar rashin tsaron ne dai ya hana hukumar zaben ta gudanar da zaben a karamar hukumar Sulaja sai a wani lokaci nan gaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ne mota siya zace ban koma wada da dangina. Again ne mota siya zace ban saka.
Haka dai kuma a gaida Mustapha, yanzu bari mu za ku da gefe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Da muke da su gabaki ɗaya muna da 56 ne, amma lokacin da ya zo shi sai ya canja 43. A cikin 43 ba 19 ba ne, 20. 20 da ya canja nan duka daga yankin Edo ne kuma da Delta. Kuma mataimakansu ma mataimakansu duka ɗaya kudu ne, mataimakansu gabaki ɗaya ɗaya kudu ne.
I have to say is that the allegations are baseless.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin mu da ya gabata, mun fara tabo batun na dana daya da ƙarin girma na son rai da bangaranci da ake yanzu haka a rundunar ƴan sanda ta Najeriya. Ƙarin girma daga mukamin kurtu har zuwa speto, ƙari ne na cikin gida da rundunar da shugabanninta suke yi. Ƙarin girma daga mukamin ASP ko mataimakin superintendent har zuwa kan mataimakin speto general. Hukumar kula da ayyukan ƴan sanda take yi, to amma kuma shi kansa Inspector General na ƴan sanda din shine yake gabatar da sunayen waɗanda yake ganin su ne suka kamata a musu wannan ƙarin girma. Hukumar kula da ayyukan ƴan sanda ta Najeriya tana ƙarƙashin jagorancin wani tsohon Inspector General na ƴan sanda mai suna Mike Okiro, wanda shi ma a makon da ya shige ya kira taron ƴan jarida yana musanta cewar suna nuna son kai wajen naɗe-naɗe, har ma ya ikirarin cewar a can baya ne aka yi irin wannan nuna son kai, to amma a yanzu gyarawa suke son yi. Muna dai bin sawunsa da wasu tambayoyi ko dai amsa mana game da wannan batun. A shirinmu da ya gabata, mun gabatar muku da bayanin cewa dukkan manyan jami'an 'yan sanda na ofishin Inspector General masu bin addini ɗaya ne, kuma kusan dukkansu daga yankin kudancin Najeriya suka fito. Kakakin rundunar 'yan sanda ACP Olabisi Kolawole ta ba da sanarwar musanta wannan. Tana cewa biyar daga cikin jami'an sun fito daga yankin arewa ta tsakiya, uku daga arewa maso gabas, ɗaya daga kudu maso yamma, ɗaya kuma daga kudu maso gabas. Wato dai ƙwaya biyu ne kawai suka fito daga kudu, sauran kuma duk daga arewacin Najeriya a cewarta. To amma binciken da muka gabatar ya nuna cewa wannan ba haka yake ba. Biyu ne kacal daga cikin 'yan arewa. Wato shi wanda ya magana da Hausa a madadin ofishin DSP Tinja Mazam Ibrahim daga jihar Yobe da kuma DSP Bulus Rimam daga jihar Taraba, sauran duk sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya. A shirin da ya gabata kuma mun faɗa muku cewa dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura arewa maso gabashin Najeriya, inda ake fama da rikicin Boko Haram, 'yan yankin arewacin Najeriya ne, kuma dukkan su musulmi in banda kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe. A bayansu kuma manyan jami'an 'yan sanda masu mukaman DC da aka tura arewa maso gabas domin aiki a shiya ta 12 da ke Bauchi da shiya ta 3 da ke Yola, guda 6 duk 'yan arewa ne. Ga jerin sunayen kwamishinoni 6 na jihohi guda 6 da suke arewa maso gabas da mataimakansu da kuma jihohin da suka fito. Kwamishinan 'yan sanda da ke jihar Bauchi Tijjani Baba ya fito daga jihar Yobe, sai mataimakinsa Abdul Malik wanda ya fito daga jihar Kogi. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe shine Mr. Iwaru wanda ya fito daga jihar Benue. sai mataimakin kwamishinan ƴan sandan jihar Gombe Sani Isyaku wanda ya fito daga jihar Katsina. Kwamishinan ƴan sandan Yobe Zanna Muhammad ɗan asalin jihar Borno ne. Mataimakinsa Nura Muhammad ɗan asalin jihar Kaduna ne. Kwamishinan ƴan sanda na jihar Borno shine Shu'aibu El Gombo daga jihar Niger. Sai mataimakinsa Alhassan Mamuda wanda ya fito daga jihar Katsina. Kwamishinan ƴan sanda na Adamawa shine Gazali Muhammad daga jihar Zamfara. Sai mataimakinsa Madu Usman wanda ya fito daga jihar Borno. Kwamishinan ƴan sanda a jihar Taraba shine Shi'aba Alkali wanda ya fito daga jihar Niger. Sai mataimakinsa DC Ahmed Bello Ahmed wanda ya fito daga jihar Bauchi. Bari mu koma kan batun na ɗan-ɗan ‘yan kudu da ake zargin Inspector General Solomon Arase na yi, kuma za mu faro kan batun ‘yan sandan mobile da mataimakansu.
Komandodin da muke da su gabaki ɗaya muna da 56 ne, amma lokacin da ya zo shi sai ya canja 43. A cikin 43 ba 19 ba ne, 20. 20 ne canjan nan duka daga yankin Edo ne kuma da Delta. Kuma mataimakansu ma mataimakansu duka ɗan kudu ne, mataimakansu da baki ɗaya ɗan kudu ne. Don akwai wani wanda yake wanda daga Ebo ne da Mopo na Ogo ne. Lokacin da ya sa wani mataimaki sai aka ce mishi a patient tana neman alfarma, wannan shine escort commander nata, a sa shi a wajen ɗin don idan tana son wani bukata ko tana son ganin shi ko wani aiki ya dashi da gaggawa zai iya zo ya taimaka. Sai aka canja ta a ta jihar Rivers kenan, so muna da escort commander a wajen ɗin, to mataimakin yanzu shine kuma escort commander na patients.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ACP Olabisi Kolawole ta yi magana kan waɗannan zarge-zargen ko da yake ba iyakacinsu ba kenan.
I have to say is that the allegations are baseless. The promotion is made by the Police Service Commission. Postings are also made or confirmed by Police Service Commission. So the IGP doesn't promote and he doesn't post.
Ta ce, abin da zan iya cewa shi ne wannan zargi baya da tushe. Hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ce take yin ƙarin girma, kuma ita ce take turawa ko tabbatar da tura wani jami'i zuwa wuraren da aka tura su aikin. Domin haka Inspector General na 'yan sanda baya yin ƙarin girma, kuma baya naɗa jami'ai a kan mukamai ko ya tura su wani wuri, kamar yadda take faɗi. To, sai dai kuma a cikin rubutacciyar sanarwar da ta bayar ta musanta waɗannan zarge-zarge, ita da kanta ACP Kolawole ta ce Inspector General na 'yan sanda shi ne yake ba da shawarar dukkan mutanen da aka yi makarin girma ko aka tura su bakin aiki a wani wuri, saboda abin da ta kira shi ne ya san iya aikin su da kuma ƙwarewarsu. Ma'ana idan Inspector General na 'yan sanda bai tura sunan mutum domin a yi masa ƙarin girma ba, to babu ta yadda za a yi masa ƙarin girma kenan. Filin ciki da gaskiya ya gudanar da bincike kan wannan zargi, inda ya gano wata takarda ta nadawa da tura mataimakan kwamandojin 'yan sandan mobile, wadda a ranar 10 ga watan Yuli na shekarar 2015 wani kwamishinan 'yan sanda mai suna DP Yakadi ya rattaba ma hannu a madadin mataimakin Inspector General na 'yan sanda, wato AIG mai kula da rundunar mobile, yana cewa Inspector General wato Solomon Arase kenan ya amince da nadin waɗannan jami'an 'yan sanda a matsayin mataimakan kwamandojin 'yan sandan mobile a rundunonin da aka bayyana jikin sunayensu. Jerin sunaye guda 30 waɗanda Inspector General ɗin ya amince da nadawa kuwa ya nuna cewa fiye da 20 daga cikinsu duk 'yan kudancin Najeriya ne. Domin kawar da tantama, ga sunayen waɗannan jami'an 'yan sanda da makamansu kamar yadda yake kumshe a cikin wannan takarda wadda CP DP Yakadi ya rattaba ma hannu a madadin mataimakin Inspector General na 'yan sanda mai kula da rundunar 'yan sandan mobile. Na ɗaya shi ne SP Redenga Timpa Tamarobi, sai SP Jaye Oladele Richard, sai SP Victor O Ase Biomo, sai DSP Roland Adezi, sai SP Ngoye Kinsley Obona, sai SP Akintunde Saminu Ajani, sai DSP Eze L.A. Uchenna, sai SP Emmanuel Wabara, sai SP Idowu Moruf Aziz, sai SP Kabiru Adesina Akinrinoyi, sai DSP Idehai Godwin,
sai SP Odunlami Muhammad, sai SP Daniel Inwa Michelle Bwala, sai DSP Raphael Ade Olowo, sai SP Sani Musa, sai DSP Innocent Ofielu, sai SP Lewi Suleiman Kwaglak, sai DSP Daniel Eze, sai SP Sanusi Jidda, sai DSP Philip Goffwen Gomereg, sai SP Oko Edwin Igochi, sai SP Abdullahi Muhammad, sai SP Hamzat Rilwan, sai SP Yusuf Alhajibala, sai SP Paul Okafo Azuka, sai SP Gudu Stephen Tarsia, sai SP Rufus Oluyomi Odedran, sai SP Kevin Ayebusi, sai DSP Adewoye Benjamin Adewoye, sai kuma DSP Barau D Baparawa. Filin ciki da gaskiya ya bincika, to amma kuma bai samu takarda wadda ta gaskata cewar dukkan komandojin mobile da aka nada, wato 20 ko kuma 19 daga cikin su sun fito ne daga jihohin Edo ko kuma Delta ba. A shirin mu na gaba za mu tabo na dan nadin da aka yi a sashin da ake kira SPU ko Special Protections Unit da kuma wanda ake kira FIRS, waɗanda duk filin ciki da gaskiya ya samu ganin takardun izinin nadin da kuma sunayen dukan waɗanda aka nada da waɗanda aka cire aka mai gurabun su. Mu kasance lafiya.
To a gaida mai kafan karo babba, gwamnan jihar Borno fa ya kuhula saboda wasu likitoci.
We're charging to court because jin kunyan mara kunya haramun ne. Tafiyan nan da muke nan, wallahi I'm sorry, za mu taka kafan kowa for the good of us. For the human.
To ku biyo mu a shirinmu na hantsi, ku ji ko me zafi. Yanzu dai ga labaran duniya amma fa a takaice.
Jiya Ladne, fadar White House ta fidda wata sanarwa dauke da kakkausar lafazi da ke Allah wadda rai da harin da aka kai a babban birnin kasar Burkina Faso, wanda ya dalilin mutuwar mutane har 29, kana wasu da yawa daga kasashe har 18 suka ji rauni daban-daban. Wannan da ya faru ne a daren Juma'a da ta gabata. Sanarwar ta ci gaba da cewa ayyukan ta'addanci da ake a sassan duniya ba zai sa kasar Amurka ta kasa a gujewa ba. Amurka ta ce tana neman yan kasarta har su uku da aka sace a Bagadaza, babban birnin kasar Iraki. Jami'an Iraki na Amurka sun bayyana cewa kamfanin da mutane uku ke aiki ne ya bayyana cewa yau kwana biyu kenan ba a ga waɗannan mutanen ba. Sai dai kawai yanzu ba wani cikakken bayani game da waɗannan mutane da kuma takamaimai irin aikin da suke yi a wannan kasar, domin ko akwai kamfanoni da yawa da suka hada na tsaro da kuma na gine-gine. Da yawan Amurkawa da aka sako daga gidan kurkukun kasar Iran na musan hursunoni da kasashen biyu suka yi, wasu su har sun iso Germany bayan sun bar Tehran jiya Lahadi, bayan sun tsaya Geneva. Jirgin da ke dauke da uku daga cikinsu ya sauka Germany, inda aka duba lafiyar jikinsu tare da basu magani a wani asibiti da yake mallakan kasar Amurka ne. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya a shafinsa na Twitter cewa daukacin Amurkawa na munnan sake waɗannan 'yan uwa nasu da aka yi. Tawagar sojojin Amurka masu neman jirgin nan na Amurka da ya ɓace sun ƙara tsawon wa'adin aikinsu nasu har zuwa jiya Lahadi. Jirgin mai sauka ungulu wanda ya ɓace a yankin Pacific ya ɓata ne lokacin da ya karo da wani jirgin a yankin gabar Pacific a ranar Alhamis inda ta shuɗe. Jami'an soja suka ce iska mai ƙarfin gaske ya kawo wa wannan aiki nasu cikas.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Maladin Ibrahim Ayawa da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin, wato Dar Smith, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.